kullum mun muke waka da rawa amma in ya shafi gono to sai to rabu da ni da yawa san fara da godiya haji kashim shatti ma ka iya best governor a duk Nigeria kai mun gani kaman kakara amma kai ma kace zulum ya rawa sai zulum professor baba gara umara zulum 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 ina kowa aiki har ya dawo da canji wayo aidan mutane ka kallo sai mu ga ji halin goro kuma dogon magana professor baba gana
sai kowa ya ce zulum
ya rawa sai zulum professor baba gana umara zulum 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 ina kowa shi zamu zaba
Yerwa Vato!